بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka yan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a daidai wannan lokaci a inda muke gabatar muku da wannan shiri mai taken Ramadana a tarihi daga tashar mu ta Albani TV kaina da shan Allah wannan shiri ne takaitacce da yake tuna mana wasu muhimman abubuwa da suka faru a daruruwa ko dubban shekarun tarihin daulolui na musulunci a can baya insha Allah wannan shine turmi na 15 a inda zamu ji wasu daga cikin ababen da suka faru a ranar 15 ga watan Ramadana insha Allah daga cikin su akwai haihuwan Al-Hasan dan Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu an abihi wanda aka haife shi a shekara ta 4 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallama sai kuma shekara ta 37 wato ita ce shekarar rasuwar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan gidan sahabi shine Ubaydillahi ibnu Umara ibnu al-Khattabi radiyallahu anhu wa an abihi har ila yau dai a wannan shekara ta 37 din bayan hijira a daidai irin wannan rana shi kuma Muhammad ibnu Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu an Abi Bakr wannan dan gidan Sayyidina Abu Bakr wanda aka haife shi akan hanyar su dinnan ta zuwa aikin haji tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikin hajin bankwana shi kuma ya anshi wato shugabanci a matsayin gwamna na ƙasar Misra ya shiga ƙasar Misra da umarnin Sayyidina Ali Khalifa radiyallahu anhu wanda ya bashi aikin zama gwamna bayan mutuwan Al-Ashtar ibn Malik wanda shine gwamna kafin shi wannan wato dan gidan sahabi Sayyidina Abu Bakr mai suna Abdul Muhammad ibn Abi Bakr sai kuma a shekara ta 138 a wannan shekara Abdurrahman al-Dakhil wato wannan mutum guda ɗaya kacal da ya tsira daga cikin jinin Banu Umayya a ƙasar Dimashqa lokacin da mutanen Banu Abbas suka kawo garin hari suka kwace daula mutum ɗaya da ya tsira shine Abdurrahman ibn Hisham wanda aka fi da suna Abdurrahman al-Dakhil ko wanda ake mishi take da Saqar Quraysh wannan bawan Allah a daidai wannan rana ta wato 15 ga wata ya samu halin tsallakawa ya tsallaka ruwa zuwa ƙasa Andalus domin gujewa daga nema da ake masa na ruwa a Jallo a hannun wato sojojin Banu Abbas wanda suka kafa sabuwar daula a sanadiyar wannan tsallakawa tashi shi ma ya je kafa sabuwar daula ta Banu Umayya a yammacin duniya bayan daularsu ta gabashin duniya ta karye da ƴan shekaru kamar 6 ko makamantansu hakanan kuma a shekara ta 255 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a watan Ramadana a rana irin wannan wani sarki da ake ci mishi Yaqub ibn al-Layth as-Saffar Yaqub ibn al-Layth as-Saffar wanda shine farkon sarakunan wata daula da ake kira da suna ad-daular Safariya a daidai wannan rana ne ya dare kan kujeran wannan sabuwar daula tasu ya fara hukunci a matsayin shi ma shugaba dake da daula mai cin gashin kanta ko kuma kace daula wadda ta ware daga asalin daula ta Banu Abbas a kasashen da ake cewa a wancan lokaci da ma wara an-nahar wato kasashen dake bayan teku sune kasashe masu nisa na Asiya mai nisa shi ma a wannan rana ne ya dare kan wannan kujera wani labari mai kama da wannan da ya faru a shekara ta 362 bayan hijira shine sarkin daula ta Fatimiyya wato waɗannan mutane masu kururuwa cewa su jinin Sayyidina Ali ne su jinin Fatima ne duk da yake malaman tarihi sun karyata su to sarkin su wanda yake da suna Mu'izzuddin Mu'izzuddin al-Fatimi a daidai wannan rana ne ya hau kan karagarsa wadda aka kera kujeran daga tsantsar zinariya gadan sarautar na zinariya wanda anan ya zauna zaman shi na farko bayan shiga shi Misra sannan kuma ga jauhar as-sikli wannan babban komanda wanda aka yi cewa shine AD sun sa yana tsaye a kansa mutane suka yi ta zuwa daya bayan daya suna mishi mubai'a a matsayin sabon halifa wanda ya kafa sabuwar daula wacce aka fi sani da suna daulatul fatimiyyin har ila yau a shekara ta 584 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sojojin as-salibiyun wato crusaders wannan sojoji da muka ambace su a wasu shirye-shirye a baya masu yawo da cross wanda suke tutiya suna jihadi ne na kristanci a wannan rana suka mika wa sarkin musulmi Salahuddin al-Ayyubi suka mika mishi kal'a ta Safad wato garin Safad wanda suka rike shi suka cutar da al'ummar garin tsawon shekaru a daidai wannan lokaci ne wato Salahuddin al-Ayyubi Allah ya gafarta masa ya zo musu kawanya da suka ji uwar bari suka ji ba dadi suka mika mishi garin Salin Alin ba tare da an yi wani fada ko wani rikici ba hakanan kuma sarki da ake cewa Al-Hasan ibn Nasir Muhammad Kalawun dan gidan Muhammad Nasir Kalawun shi ma a daidai irin wannan rana a shekara ta 748 ya hau gadon sarauta a ƙasar Misra baya ga shi a shekara ta 817 sarkin daula ta mamlukiya mai suna Al-Mu'ayyid Sheikh ya ba da wani sabon wato umarni wata doka na cewa al-amiru sudun al-qadi an bashi wani sabon aiki da ake cewa hajibul hujjabi kamar a zamanance a ce wato prime minister ko babban sakataren gwamnati ko wani abu makamancin haka wanda yake nuna girman mukami a wannan lokaci ne ainihin wato aka bashi idan muka gangaro nan kusa kuma a shekara ta 1224 a daidai irin wannan rana daular musulunci ta Uthmaniya wata ke kasar Turkiya ta ci nasara akan daular Russia a wani gagarumin yaki wanda aka kashe sama da sojoji 10,000 na mutanen kasar Russia wannan kenan to anan ina so ne mana ishara zuwa ga wani abu wanda duk da shi kai tsaye ba tarihi bane amma yana da alaka da wannan rana ta 15 ga watan ainihin wato Ramadan akwai wani hadisi da ake ruwaitowa wanda al-Imam Suyuti ya kawo shi a cikin La'alil Masnu'a kafin shi ma Abu Nu'aym al-Asfahani ya kawo shi a cikin tafin shi Akhbaru Asfahana hakanan Ash-Sheikh al-Albani ya tattauna a kansa ya tabbatar da cewa hadisi ne mai rauni ko kuma kace hadisi ne na ƙarya hakanan Ibn Qayyim al-Jawziyya a cikin Al-Manarul Munif da dai malamai mabambanta tuncan baya kamar Ibn Jawzi a cikin Kitabul Mawdu'at da makamantansu hadisin ya zo da wani labari ne wanda yake garibi kwarai da gaske aka ce wai annabi ne wai yace wai idan aka wayi gari aka ce yau sha hudu ga watan Ramadan kuma ya dace cewa wannan rana Alhamis ne to kaga idan rana ta fadi an shiga daren 15 kuma zai kasance daren Juma'a kenan suka ce wai annabi wai yace a irin wannan rana akwai wata bala'i ta wata annoba da take sauka wannan annoba abin da aka ce a cikin hadisin shine za a ji wani ƙara ne da zai faru wanda zai ta da dinne bacci ya rikita duk wanda yake cikin natsuwa ya sa mata su fito daga gidajensu kuma a ranan za a yi girgizar ƙasa mai tsananin yawa wannan hadisi ne na ƙarya zuki ta malle ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba kamar da malamai da dama suka ambace haka kamar Uqayri a cikin Addu'a Fa'ul Kabir ya ambace haka a cikin juz'in Shara'uku kamar Ibn al-Jawzi a cikin juz'i na uku na Mawdu'atul Kubra kamar Al-Allama Ibn Qayyim al-Jawziyya a cikin Manarul Munif kamar Ash-Sheikh al-Albani Allah ubangiji ya gafarta musu gabaki daya duk waɗannan malamai sun ce hadisi ne na ƙarya hakanan Al-Imam Adh-Dhahabi kuma baya ga kasancewa wannan hadisi na ƙarya ne kaga kuma ma ya saba wa waƙi'i domin wannan irin rana ta sha faruwa ba ɗaya ba ba biyu ba a ce yau 15 ga wata daren 15 ga wata kuma ya zama juma'a a fiye da shekara 1400 da musulmai suka yi suna azumi Allah kadai ya san iya ranakun da suka maimaitu irin wannan ya zama cewa tsakiyar watan Ramadana kuma ya zo wato ranar juma'a Allah kadai san iyakacin su amma ba taba samun wani labari da yake tabbatar da aukuwan irin wata wato girgizar ƙasa ta musamman ko a ji wani ƙara na musamman wanda za a ce har ya maimaitu ko kuma ya taɓa faruwa har kuma a yi tunanin wannan hadisi yana da wani ɗanɗano na asali babu shakka wannan hadisi ne na ƙarya ƙarya kuma zuki ta malle da haka za mu ga cewa Ash-Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin ya kawo shi a cikin lamba hadisi na 6179 da kuma lamba hadisi na 6178 a cikin mashahurin littafinsa mai suna Silsilatul Ahadithu Dha'ifati wal Mawdu'a wa atharha as-sayyi'a fil umma. Haka nan babban malami Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Bas yana bada labari yace an gaya mini cewa wasu jahilai sun rubuta wannan hadisi a takarda suna yadawa tsakankanin mutane suna tsorata su. Yace to a sani dai wannan hadisi ba shi da wani bugire a cikin inganci, hadisi ne barnatacce na ƙarya wanda ba a san inda aka samo shi ba, wanda ba shi da asali ko misqalan daratin, wanda kuma bai halasta musulmai su yi aiki da shi ba. Kuma yadda aka shaji aka shafade shi hadisin ƙarya, hadisi ne mai hadari kwarai da gaske mutum ya danganta shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ba tare da bayanin ƙaryata shi ba, saboda kada mutum ya shiga cikin hadarin kasancewa daya daga cikin waɗanda suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya, ko daya daga cikin wanda suke yada ƙarya akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda kuma hakan zai iya jawo mutum ya halaka gabaki daya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wanda duk yayi mini ƙarya ko ya yada ƙarya a kaina to ya tanaji gidansa a wuta. Allah ubangiji ka tsare mu da wuta, Allah ka tsare mu daga azabarka, Allah ka tsare mu daga yiwa manzanka ƙarya, Allah kuma ka sa mu gama lafiya, Allah ka amsa mana azuminmu da ibadunmu da ayyukanmu ɗan ƙananan nan da muke ɗan kaɗan da ba su kai sun kawo ba a cikin wannan wata. Ka sa mu daga cikin da za ka ‘yanta wuyoyinsu daga wuta, kai mana rahama mu da iyayenmu da malamanmu da sauran al’umma musulmi, kamar yadda muka ambata ba su ɗaya ba su biyu ba masu albarka. Wannan shiri taƙaitacce ne don bayani da tunatarwa akan wasu muhimman abubuwa da suka yi ta faruwa lokaci bayan lokaci a cikin watan Ramadana mai albarka a tsawon ɗaruruwan shekarun dauloli da tarihin musulunci a yankuna mabambanta da ƙasashe daban-daban na al’umman musulunci. ‘Yan wasu albarka, saboda yadda lokaci ya kawo jiki, ina ganin za mu tsaya a daidai wannan gaba, sai Allah ya haɗa mu kuma a shiri na gaba. Za ku ji mu ɗauke da wasu bayanai insha Allah taƙaitattu a kan wasu ababen da suka faru kuma a rana irin wacce muka ambata a cikin watan Ramadana insha Allah. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.